zaka samu mana daya a cikin su da mun samu shikenan zai mu kama mun mun samu makama daga yau shara'a lakum min ad-dini
ma wazza bihi nuran
yawa
zati awaina ilayhi kama awaina ila ibrahim wa musa wa isa
ba haka ya take ba larama take koma ba
kama awaina
take koma daga farko
shara'a lakum min ad-dini ma wazza bihi nuran alladhi awaina ilayhi
mujhe
kama wazaina bi
wallazi awaina ilayka
alladhi awaina ilayka wa ma wazaina bi ibrahima wa musa wa isa an aqimu dina wa la tatafarraqu fi
kabura alal mujrimina
alal mujrimina ma tad'uhum ilayhi
allahu
allahu yajtabi ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi man
yunib التكبير التكبير يا يا أتى مدي أتجوز توكل سورة واند با سونان سا القرآن يسكتني دالا كا كام غني كوم كام با موتى مكتشي سيدى أكام النبي محمد صلى الله عليه وسلم كاي كنيا دم كام النبي محمد كاي جنن غلوم كنيا دم ركى النبي محمد كنيا دم بيا النبي محمد duk wanda ya da murgi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar to a saurara ina hujjar mu da yasa muka ce a rike annabi Muhammad me hujjar mu da wani dalili muka dogara ga dalilin da muka dogara mun ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani mai girma mun ga annabi a ina a cikin alqur'ani mai girma ina muka ga sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani mai girma alarama mun gani karara a cikin alqur'ani mai girma Allah madaukin sarki ya ce Muhammadur Rasulullah
Muhammadur Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam
walazina ma'ahu ayda'u alal kufari wa hama
to furso bi aita ka Allah ya ce Muhammadur Rasulullah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne mun ga sunan annabi a Qur'ani kuma mun ga sunan annabi a Qur'ani ba kai alaran ma wani zai ce bai gani ba to sake koma wani riga sake gano musu sunan manzon Allah ma kana Muhammadun aba ahad min rijalikum walakin rasulullahi wa katama annabi
rijalikum
sai Allah ya ce me
walakin rasul الله وخاتم النبيين
وكان الله
وكان الله بكل شيء عليما
الله يتي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيزما بابا داga cikin mazajanku ba walakin rasulullah sai dai shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne dan aikan Allah ne walakin rasulullah wa khataman nabiyyin sannan shi ne cikamakin annabawa mun ga sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani kuma mun ga sunan shi a cikin alqur'ani ba walladhina amanu wa amilu salihati wa amanu bima nuzila ala muhammad wa huwa al-haqqu min rabbi
wa amanu bima nuzila ala muhammad
sallallahu
alaihi wasallam wa huwa al-haqqu min rabbihim
kafara anhum
sayyi'atihim wa aslaha balahum
Allah yace walladhina amanu wadanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata ayyuka na kwarai wa amanu bima nuzila ala muhammadin sannan suka yi imani da abinda aka saukar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-haqqu min rabbihim cewa gaskiya ne daga wajen ubangijinsu kafara anhum sayyi'atihim to Allah madaukin sarki wayannan mutane alƙawarin da ya musu shine zai kankare musu zunubansu mun ga sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani kuma mun gani ba Allah ka raba mu da kama da yake a sake gani ku saurara ku ga dalilin mu da biyu